Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Litinin 15 ga watan Janairun shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke muku lalle marhabun a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labaran duniya.
To Mahmud, sojojin Isra'ila sun kai wasu sabbin hare-haren jiragen sama a fadin zirin Gaza. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiran da a tanadi dala biliyan 4,200 saboda samar da kayan agaji ga mutanen da ke fama da matsalolin da ke da nasaba da yakin Ukraine. Sannan kasar Koriya ta Arewa ta ce ta gwada cilla wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango mai kuma amfani da daskararren makamashi.
Kanin labaran duniyar kenan. Rahotanni daga jihar Taraban Najeriya na cewa wasu 'yan bindiga sun halaka mutum akalla 10 a karamar hukumar yara da ke jihar, ciki har da wani mai anguwa.
Suka zo suka dibi mata dai da yawa da maza a wannan gurin. Suka ce lallai su nuna musu gidan shi. Suka ce basu sani ba, suka yi dai ta dukan su har suka kai su inda gidan yake. Suka fito da shi, suka tafi da shi.
A yau ne kuma ake bikin tunawa da 'yan mazan jiya a Najeriya na sojojin da suka yi wa ƙasa hidima. To ko menene abin da ya fi ci musu tuwa ƙwarya?
Mu dai mun yi aiki kuma mun gama lahiya, ko ba gaskiya ba? Abin da muke so a dinga ɗan taimaka mana mun gaji.
Yayin da sashen Hausa na muryar Amurka ke shirye-shiryen bukukuwan cika shekara 45 da kafuwa, a yau za mu jingine shirin ilimi garkuwar ɗan adam domin kawo muku wani rahoto na musamman kan shirye-shiryen wannan biki. Sannan za ku ji abin da 'yan Ghana ke cewa bayan da 'yan wasan ƙasar suka sha kaye a hannun takwarorinsu na Cape Verde. Kazalika za mu kawo muku ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Sojojin Isra'ila sun kai wasu sabbin hare-haren jiragen sama a fadin zirin Gaza, yayin da yau Litinin ma'aikatar lafiyar Gaza, wadda Hamas ke tafi da ita, ke cewa Isra'ila ta hallaka mutane sama da 130 jiya. Rundunar sojin Isra'ila yau Litinin ta ce cikin matakan sojin da ta ɗauka har da kashe mayaka 5 a arewacin Gaza, waɗanda a tabakinta ke ƙoƙarin gano wurin ajiyar makamai, baya kuma ga hare-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa da suka lalata wurin ajiye makamai a yankin Khan Yunis da ke kudancin Gaza. Ma'aikatar lafiyar Gaza, wadda ba ta bambanta tsakanin mayaka da farar hula wajen bayyana adadin waɗanda hari ya ritsa da su, ta ce yau ɗinnan Litinin adadin mutanen da suka mutu sanadiyar hare-haren soji da Isra'ila ke kaiwa ya kai akalla 24,000, a yayin da waɗanda suka ji raunuka kuma suka kai sama da 60,000. Majalisar Dinkin Duniya yau Litinin ta yi kiran da a tanadi dala biliyan 4,200 saboda a samar da kayan agaji ga mutanen da ke fama da matsalolin da ke da nasaba da yakin da aka shafe kusan shekaru 2 ana yi a Ukraine, da kuma miliyoyin 'yan gudun hijira waɗanda suka tsere daga wasu ƙasashen da ke yankin. A wata takardar haɗin gwiwa, cibiyar harkokin jinƙai ta Majalisar Dinkin Duniya da cibiyar kula da harkokin 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya sun yi nuni da munanan hare-haren da Rasha ta yi ta kaiwa kwanan nan daga ta sama, suna masu cewa al'amarin na nuna yadda farar hula ke matuƙar cutuwa a wannan yaƙin, yayin da suke kuma ankararwa game da mummunan yanayi na lokacin sanyin winta, wanda hakan ke nuna cewa akwai buƙatar gaggauta samar da kayan agaji. Dubban dubatan yara na cikin al'ummomin da ke wajejen fagagen daga a wannan yanki na kuma na cikin fargaba da kunci da kuma rashin abubuwan sauƙaƙa rayuwa, a cewar shugaban bangaren samar da kayan agaji na Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths. Kasar Koriya ta Arewa yau Litinin ta ce ta gwada cilla wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango mai kuma amfani da daskararren makamashi, wanda kuma ke iya matukar gudu a ci gaba da ƙoƙarin ƙirƙiro makamai mafiya inganci, mafiya wuyar ganowa, wato aka tsara ta yadda za su iya auna muradun Amurka da ke lungunan yankin. Wannan rahoton wanda kafar labarai ta gwamnatin Koriya ta Arewa ta yada ya zo ne kwana guda bayan da sojojin Koriya ta Kudu da Japan suka gano cewa an kaddamar da makamin a wani wuri da ke daura da Pyongyang babban birnin kasar, wanda wannan shi ne gwajin farko na makami mara linzami da Koriya ta Arewa ta yi a shekara ta 2024. Kaddamar da wannan makamin na zuwa ne a watanni biyu bayan da Koriya ta Arewa ta ce za ta yi nasarar wasu sabbin gwaje-gwaje na injina na wani makami mara linzami mai matsakaicin zango, mai kuma amfani da daskararren makamashi, wanda hakan ke zuwa a daidai lokacin da take kokarin inganta makamanta don auna sansanonin Amurka da ke Guam da Japan.
Nunca mas.
To nan gaba kadan Ibrahim zai kawo mana karshen labaran duniyar a mana afuwar wannan kutsen da aka ji. Rotani daga jihar Taraba da ke Arewa maso gabashin Najeriya na cewa 'yan bindiga sun halaka akalla mutum 10 karamar hukumar Yaro da ke jihar ciki hada wani mai unguwa. Wakilin Mulado Salisu Garba na dauke da karin bayani.
Al'amarin matsalar rashin tsaron da ya a Najeriya sai kara ta'azzara yake yi, inda 'yan bindiga ko kwance 'yan fashin daji ke ci gaba da cin karensu ba babbaka a shiyar Arewa maso gabashin kasar da ma Arewa maso tsakiyar Najeriya. Lamarin da yayin sanadiyar daidaita ƙauyuka akalla 20 a ƙaramar hukumar Yaro a jihar Taraban da kuma kashe mutane akalla 10 a ciki hada mai anguwan wurin Musa da ke ƙaramar hukumar Yaron a jihar Taraban, wanda ke zama shi ne shugaban masu unguwanni na ƙaramar hukumar Yaron, kamar dai yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban SP Usman Abdullahi Jada ya shaida mun cewar
ko da suka zo suka shigarin wurin Musa suka dauke mutane hade da shi jawrun, kuma a yayin haka ne Allah ya kaddare suka harbe shi. Ita rundun sa da jawa daga jin wannan labarin ne ta tura jami'an musamman wato da Gina Stark Kifos anti kidnapping wanda suka tsawo wannan
daya daga cikin yan uwan mai angon da aka kashe. Jamila Ahmad ta shaida mun yadda lamarin ya faru da kuma halin da suke ciki a yanzu, wanda suke sansanin yan gudun hijira a
ya shiga dai lafiya ba ko ciwon kai, sai wayannan mutane suka fado gidan da ake dama kunun aure kidnappers, suka zo suka dibi mata dai da yawa da maza a wannan gurin, suka ce lallai su nuna musu gidan shi, suka ce basu sani ba, suka yi dai ta dukan su har suka kai su inda gidan yake, suka fito da shi suka tafi da shi. To daga tafiyan ne ake ta maganan kudi yaya har ya kai ga sun dauki ranshi. Gaskiya muna halin tashin hankali, domin sun kashe shi kuma wayanda yake hannun su an yi su ba da beli, sun ce sai lallai kudi da suka yanka. Yanzu su ma dai suna cikin fargaba kamar yadda muke ciki, su ba su dawo ba, mu mun yi rashin hankali kuma ya kasa kwanciya.
Shi kuwa nashi bangaren Amos Mazan, wanda na daya daga cikin wadanda aka yi garkuwa da yarsa daga bisani ya bada kuɗi aka sako ta kuma aka kashe masa kawo, ya shaida mun yadda lamarin ya kasance.
Sun dauki mutane hudu ne a anguwan har suka kashe kawo na. To shine mun ci gaba muna roko sun saya ne dama za mu biya kuɗi kimanin naira 980, shine muka roka mun ce musu bamu da kuɗi. Tunda babu kudi ya damu yi, mun ce ga abin da muka rike a hannunmu, sun ce damu ya basu bani da wani abu, abin da na noma na an aje bundawa biyu ne da gida, shine jiya Allah ya yi na dauka na sayar, mun kai musu kudi ne misalin karfe 5 na yamma, kawo na kuma sun riga da sun kace jijiya ne aka yi jana'izan ci. Yanzu in ka je Gongo Maliki da Shonfa da maza da mata ba za ka samu mutane ba, an fita har ma da daddare da tazaran an ciga kone-kone ma, an kona wani gida an kona amfanin shi a gida.
Yarima Usman Abubakar, wanda ke zama jami'i na musamman da ke kula da yan gudun hijira na karamar hukumar Yaron a jihar Taraban, wanda yace
a wurin na yanzu haka mun samu record no less than 1000 plus na mutane har yanzu muna kan dauka, wasu ma suna wani gefe zamu je mu saki dauka, amma yanzu over 1000 mutane wanda sun bar gidajen su, wasu ba san inda yayan su suke ba, ana cikin wani hali gani ga su yanzu haka muna tare muna kokarin dauka record. Wayannan mutane sun yi harbe akwai da anguwa an kashe shi for life, wasu wanda aka harbe su altace na jikin su suna na FNC, wasu kuma sun rasa rayukan su an bibbinne ma yanzu haka.
To Yarima, baya ga waɗannan mutane da aka daidaita ko akwai mace haka misali?
A takaice sun kai 10, ba za mu iya bi don wani gawan sai an bi daji ake sintowa, amma yanzu dai a kasar wadda aka binne su sun kai 10.
Akalla ba kasar ba ƙauyuka fiye da 20 ne suka shiga cikin halin hawula'i da ke ƙaramar hukumar nan ta Yaro duk a jihar Taraban sanadiyar masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ko kwance 'yan fashin daji, lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai akalla 13 ciki hada mai anguwa. Lado Salisu Garba, Jamhuriyar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Lado Salisu Garba, yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Mahmud an rantsar da mai ra'ayin sassauci Bernardo Arevalo a matsayin shugaban Guatemala a yau ɗin Litini, bayan da wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar suka janyo jinkiri na tsawon sa'o'i, wanda ya sa aka shiga kiraye-kiraye a faɗin duniya cewa a mutunta sakamakon zaben. Da an shirya bikin rantsarwar ne jiya Lahadi. To amma sai 'yan majalisar suka shiga wata mummunar takaddama kan ko su waye ya kamata su halarci bikin rantsarwar a matsayin tawagar majalisar. Da yake jawabi a wurin rantsar da shi, shugaba Bernardo Arevalo ya ce,
"Nunca más el autoritarismo, jamás."
Yayin da jama'a ke sowa da murna, shugaba Arevalo ya ce, "Sam ba za mu sake lamunta da kama karya ba, sam ba za mu sake yadda a yi amfani da tashin hankali don yada wasu manufofin siyasa ko alfarmar wasu ba, ba za mu lamunta da rashin haƙuri da rashin ya kamata ba, ba kuma za mu sake yadda cibiyoyinmu su kama tafarkin almundahana da rashin ya kamata ba." Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga wato a ƙara yawan kayan agaji don taimakawa ga dubban yara a yammacin Afghanistan waɗanda ke fama da yanayin lokacin sanyin winta mai matuƙar illa ga yara, wanda ke zuwa bayan mummunar girgizar ƙasar da ta auku a watan Oktoba. Asusun Majalisar Ɗinkin Duniya na UNICEF ya yi gargaɗi yau Litini, kwanaki 100 kenan bayan aukuwar girgizar ƙasa akai-akai a yammacin Herat na lardunan da ke kewaye a wannan matalauciyar ƙasar. Gwamnatin Taliban da cibiyoyin agaji sun gano a watan Oktoban bara cewa wannan bala'in ya hallaka mutane sama da 100,000, musamman ma koko 1,000 musamman ma mata da yara, ya kuma lalata gidaje 21,000, ta yadda ma iyalan da suka rasa abin zaman gari da dabbobinsu da kuma kayan abinci sun fi a kirga.
Ibrahim Garba kenan yake karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da gwamnatoci a Najeriya ke bukukuwan tunawa da 'yan mazan jiya, wasu daga cikin tsofaffin sojoji da suka sadaukar da rayukansu ga dorewa da cigaban ƙasar sun bayyana cewa akwai buƙatar wannan rana ta haura yin bukukuwa kawai, suna masu cewa abin da suka fi buƙata yanzu shine kulawa da su, duba da cewa ƙarfinsu ya ƙare. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan rahoto.
Daga 1-15 ga watan Janairun kowace shekara, gwamnatin Najeriya, kama daga matakin tarayya har zuwa jihohi, sukan gudanar da bukukuwa na tunawa da sojojin da suka sadaukar da rayukansu wajen ganin ƙasar ta tsayu da ƙafafuwanta. A lokutan bukukuwan akan tara kuɗi ga iyalan 'yan mazan jiya, a gudanar da addu'o'i da kuma bukin girmamawa ga waɗanda suka rasu a fagen daga, inda mahukunta ke tsokaci akan gudunmuwar da sojojin suka bayar. To sai dai wasu daga cikin 'yan mazan jiya na ganin cewa abinda suka yi wa Najeriya ya kamata a ce ana ba su kulawa fiye da bukukuwan shekara-shekara.
Suna na Abubakar
Ibrahim.
Mu dai mun yi aiki kuma mun gama lahiya, ko ba gaskiya ba? Abinda muke so a dinga dan taimaka mana mu mun gaji. Na shekara 3 da wata 10 ban taba samun kwabo ba, yaki kawai muke yi.
Nagode. Kamar yanzu Najeriya tana buƙatar irin aikin da kuka yi da.
To ina ake samu? Ba a samun shi yanzu.
Suna Ali Kwere, ina ɗaya daga cikin wanda aka fara kai a labirin na ɗin na Batuwan. Yes. Mu muka buɗe Ecomoc.
Yawa. Ya aka kalli yadda ake kula da ku yanzu bayan kun ma Najeriya hidima.
Ya kamata mu tsofin soja a dinga samu abin nan. Wasu su activity kamar irin su aikace aikin sauransu, wanda at least wani su suna sauran ƙarfinsu. To ya kamata a dinga tuna da mu ana samun irin wani aikace.
Su kansu mahukunta sun yi amana cewa 'yan mazan jiya sun bautawa Najeriya yadda ya kamata, kamar yadda gwamnan Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto ke cewa.
The Nigerian military.
Sojojin Najeriya sun taimaka gaya wajen samar da haɗin kai da kuma zaman lafiya a cikin ƙasa. kuma sun taimaka wajen wanzar da zaman lafiya a wasu kasashe a ƙarƙashin shiraruwan samar da zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen Afirka da na Majalisar Ɗinkin Duniya. Saboda haka a cewar sa, ƴan mazan jiya na biyar Najeriya bashi da ya kamata ta biya. To sai dai duk da sanin hakan, kula da tsofaffin sojojin kamar yadda wasu daga cikinsu suka bayyana bai taka kara ya karya ba. To ko yaya masana ke kallon wannan lamarin a Najeriya? Professor Bello Bada mai sharhi ne akan lamarin yau da kullun.
Da wata ƙasa ce ko kuma muna da kishi, da za mu yi amfani da su yanda duk tsawon rayuwarsu za su amfani ƙasa. Ko sun manyanta suna da horo wanda sun ka samu da kuma ayyukan da sun ka shiga waɗanda za su iya ba ƙasa shawara. To amma su kansu an bar su ba a ba su hakkokinsu ba. An bar su da ciyo, an bar su da yunwa, an bar su da wahala. In kaga ana bukin ga shekara, aza ka kai kamar girma ma suna ake yi. Buki na aka yi wanda an kamar suwa kamar ibada.
Duk da kasancewar haka, ba za a rasa wasu daga cikin tsofaffin sojojin ba da ke ganin cewa yadda ake kulawa da su yanzu ba laifi.
Sunana Ali Abdullahi Danchadi, ne chairman tsofaffin sojojin jihar Sokoto. Alhamdulillah, sai mu Allah godiya don suka tsara ni don ganin cewa sun taimaka mana. Sannan kuma gaskiya alhamdulillah a wayan suna ga samu zo gargadin mutane gaskiya na mai mana mai ka samu gargadin mutane da su tsara tsakanin jiya da yau.
Masana da dama na ganin cewa tsofaffin sojojin Najeriya na da muhimmiyar gudunmawa da za su iya bayarwa musamman a wannan lokaci da Najeriya ke cikin matsalolin rashin tsaro. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Ta yadda ake ci gaba da fafatawa a gasar kofin nahiyar Afirka da ake a kasar Ivory Coast, masoya kwallon kafa a Ghana sun nuna takaicinsu bayan da 'yan wasan kasar na Black Stars suka sha kai a hannun Cape Verde a wasansu na farko da suka buga a ranar Lahadi. Ga Hamza Adams da ƙarin bayani a wani rahoto da ya haɗa mana.
A minti na 15 ne Cape Verde ta zura kwallo a ragar Ghana Black Stars ta hannun Jamiru Montero, to sai dai bayan an shafe mintuna 56 Black Stars ta farke ta hannun Alexander Juku. Duk da hakan kuwa dai Black Stars ba ta yi nasara ba, sabida yayin da ya rage wasu ɗan mintuna a kawo ƙarshen wasan, Cape Verde ta zura kwallonta na ƙarshe, abinda ya kai ta ga yin nasara akan tagwagar Ghana Black Stars da ci 2-1. Jama'ar kasar Ghana da dama ba su ji daɗin wannan sakamako ba, inda wasu ke ganin rashin himman wasu ɗan wasan tagwagar Ghana Black Stars ne ya kai ta ga faduwa a hannun Cape Verde. Kazalika wasu kuma na ganin alkalan wasan ne basu taimaka ma Ghana ba.
Sadat Muhammad, wallahi gaskiya bolin da gaskiya ba mu ji dadin bolin da saboda place da kansu su taba bolin ka cikin su na wani rawa ka gani ko, amma da wai da muka fanshi bolin nan da wai da ya changes da mu sai kamar abu yayi kuma ga kuma abin mistake ne da yawa. Sai sa don Allah don Annabi, next time don Allah a saki tuban set nan da kyau. Muna son Ghana su ci gaba.
Sai ni Isaka daga da muna ni wannan kawai na ya bani bon ne na confess na tashi ma na fita bon nan da basu kalli nan ba. Allah dan na roko Allah na kuma next makin da ke zuwa wallahi Allah da muna da na samu wani makin nan.
Ko Muhammad Awwal mai sharhi kan harkar wasanni da ya isa filin Murzaledan a Abidjan ya ce ko shakka babu kowa na cikin damuwa sakamakon rashin nasara da tagwagar Ghana Black Stars ta yi.
Kowa ran shi ya bata, kuma mun da muke zama yan jarida mun je wurin mix zone mun ga kaman ko post match conference ma mutumin gane guda kawai ya zo Alexander Jiku kuma da ya zo Faransanci kawai ya yi ya tafiyan shi, kuma gaskiya yana gwada maka kamar rai a bace yake. Kuma yanda muka so masu kwallon su yi su yi muna wasa yanda muke so abin bai iya ya faru haka ba. Kuma ka duba gaskiya ababa na batawa domin AFCON tournament biyun da aka buga na daga Egypt na daga Cameroon, in ka duba abin ga mun buga kwalla 7 tamin wanga wasan da muka yi match guda kawai muka win. Shi yasa in ya duba maka kaman kalubalen da muke shi ya continue yau kuma mun lose by 2-1.
Tawagar Ghana Black Stars dai ta shafi shekaru 41 kenan bata lashe gasar AFCON ba, abinda ke ci gaba da sanya wasu 'yan kasar cikin halin damuwa ganin yadda tawagar Ghana Black Stars ta yi kokarin lashe gasar har so hudu. Taufik Abdulkadir Sinu, jami'i ne a hukumar kullun kafa ta kasar Ghana, ya ce har in Ghana na neman ta lashe gasar to ya kamata al'umman kasar su ringa yin hakuri da 'yan wasan tare da masu horar da su.
Yanzu ake assemble new team sun yi close to 2 years, mu dauke shi 1 year, yanzu muka shiga cikin 2024 za su 2 years kenan. Senegal 2015 suka fara project din su, 2017 sun kai semi final, 2019 sun kai final, 2021 sannan suka yi suka win AFCON. Amma munamu da an je an zo no coach bai kokari a kore shi sha kore shi sha kuma fara sabo, da an je an zo no player ga kara kar kiran shi kuma sha kore shi sha fara sabo. Wannan yasa ba mu samun consistency mu build team da zai win AFCON. So ina ga ba consistency kuma mu ma bamu da hankuri ma timin nan ne.
Ghana ce yake kasa a rukunin biyu ba tare da maki ko daya ba, kazalika Cape Verde ke saman teburin da maki uku, sannan kasar Masar ke na biyu, ka Mozambique ke na uku, amma su duk da maki daya daya. A ranar Alhamis ne ake sa ran Black Stars za ta ke cire ni da kasar Masar a wasan ta na biyu a rukunin biyu. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
Ta gaida Hamza, kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin albarkacin bikin cika shekara 45 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka, a yau za mu jingine shirin ilimi inda wakilinmu Zainab Babaji ta tattauna da wasu masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, kamar yadda za ku ji a wannan hirar da suka yi.
Sunana Anas Muhammad ne, dan asalin garin Turba ne, karamin hukumar Isalohar Gamman jihar Sokoto a tarayyar Najeriya kuma mazaunin Kogi State. Gaskiya daga cikin shirye-shiryen da ya fi daukar hankali na a BOI Hausa, irin shirin na matafiya a dawo lafiya. Gaskiya wannan shirin ya dauka hankali na sosai, kuma na dauka darasi a ciki. Duba da kafin in zama dan kasuwa, nayi harkan mota, nayi tukawa, hakan ya sa na dauka darasi wajen ba wasa da rayuwa da kuma sanin mutuncin mutanen da ka dauka a mota da kuma kai mutuncin rayuwar taka gaba daya. Gaskiya na dauka darasi akan wannan, kuma ina kira ga yan uwa direbobi da kowannen mutane masu tuki akan hanya da su san rayuwa fata da muhimmanci, kuma in ta tafi ta tafi, ba abu ne da za a yi dawa da shi ba. Mune muku fata alkhairi akan wannan biki na cika shekaru 45. Allah shi kara muku albarka kuma ya kara muku nasara, kuma muna alfahari da ku. Gaskiya saboda harshen Hausa yanzu ba wai anan ba, a Afrika kusan kasashe da yawa a duniya babu inda ba a jin ku, kuma mu muna bibiyan ku gaskiya. Dan ina ga tun 1998 nake sauraron BOI Hausa. Na fara abun kamar nagara daga mahaifina ne, naga yanayi har yanzu abun ya zama manhaja a wayar salula muke yi, babu wahala, ba bata lokaci. Gaskiya mun gode, mune muku fatan alkhairi.
Sunana Alhaji Muhammadu Alkali daga jihar Nasarawa, lafiyan bare-bare. Ni ina sauran la shirye-shirye na BOA sama da shekara 35 yanzu. Kuma bisa kan tarihi, abubuwan da nake ji a BOA a Voice of America yana ilimantar da ni, kuma yana fahimtar da ni kan cewa hanya kaza da lura kaza yake faruwa gu kaza, kuma wannan abun ya taimake ni sosai. Ya taimake mutane sosai, kuma mutane muke tare da su, ya taimake kowa da kowa.
Musamman wani shiri ne kake ganin kamar yake baka sha'awa a VOA tun daga lokacin da ka fara sauraro har yanzu?
Shirin babban shiri ne nake ji a wannan lokacin shine wannan shirin na 'yan kasuwa. Saboda ni kasuwa kai mata dole, saboda kasuwa ta haife ni. Kakana ya sarkin kasuwa, baba na ya sarkin kasuwa, ni kuma yau na sarkin kasuwa. Wannan shirin shi nake bi, kasuwa kai mata dole. Sa'annan kuma sai akwai wani shiri wanda ake yi don ra'ayi, ko a ce tsakanin wasa, tsakanin bare-bari da Fulani, tsakanin Katsinawa da Nufawa. Yawwa, wayannan abubuwan duk nake ina jin su.
Sunana Gambo Muhammad Adam daga Jos, ina kuma cikin garin Jos da zama. Ina sauraron BOA Hausa, musamman sashin Hausa, tsawon shekara 32. Cikin shirye-shirye da BOA take gudanarwa nke jin daɗi, musamman ɓangaren kasuwanci, to wannan abubuwa guda biyu suna buge ni.
To wani tasiri ya yi a rayuwanka?
Gaskiya BOA Hausa ya yi tasiri a rayuwana, musamman banda yanzu ma da aka shiga shiri na waya, musamman da ba na iya barin gida sai na tsaya karfe 6 tayi na buɗe BOA sashin Hausa, na ji labarai. Saboda ni ban yi karatu mai zurfi ba a ɓangaren boko, amma BOA Hausa na samu ƙaruwa, musamman al'amarin cuɗayya na zaman duniya. Ko iya haka aka tsaya, na samu iya zama da jama'a kala daban-daban, masu addinai daban-daban da yarurruka daban-daban. Dalilin BOA.
Assalamu alaikum, sunana Director Abubuwa Mai Leda da ke cikin sabuwar kasuwar lafiyan bare-bare a dubaisa na kungiyar muryar nasara ta jihar Nasarawa, mai haɗin kai al'umma ɗaya. A gaskiya na kai shekara 20 ina sauraron BOA Hausa. A gaskiya shirye-shiryen da nake sauraro a BOA Hausa masu muhimmanci, musamman akwai shirin A Bari Ya Huce yake kawo rabon wani wanda lokacin Halima suke sauraro kafin ma kai ga yanzu, wanda ko da yaushe ranan da za a yi wannan shirin in ba na samu na saurare shi ba na jin daɗi ba. Haka yake akwai shirin na kiwon lafiya wanda Dr. Ladam yake jagoranta a wannan lokacin. Har ga haka zalika gaskiya wannan shirin shiri ne mai mahimmanci sosai, wanda in ka duba bangaren kiwon lafiya ne, wanda idan ana fahimtar da mutane ciwo kaza ga magani kaza, ciwo kaza ga inda ya kamata mutane su dinga kulawa da yanayin da gudanar da rayuwarsu. To kaga shiri a bari ya fushe nan, shiri ne wanda musamman ko mai hawan jini yake sararin wannan shirin, zaka gani insha Allah hawan jinin sa ya sauko kasa, saboda shiri ne mai mahimmanci wanda yake kunci da barkwancin haka a dinga yi ana dariya. To a gaskiya BOA Hausa gaskiya wannan gidan rediyon babu da zamu ce sai mu ce Allah ya saka miki da alkhairi, domin bangaren rediyo ni babu da nace san ce alhamdulillah, domin yanda nake kungiyar muryar Nasara kungiya ce wanda ta kafa karkashin gwamnatin jihar Nasarawa ta bangaren gidajen rediyo, wanda muke zuwa arewancin Najeriya nan ba state din da ba ma zuwa mu yi taro da yan majalisun gwamnoni kuma ta bangaren rediyo. To kaga babu da zamu iya cewa sai mu ce alhamdulillah.
Wasu masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka kenan a tattaunawa da suka yi da Zainab Babaji kan bikin cikar sashen shekara 45 da kafuwa, kuma daga da wannan biki ga wannan sanarwa.
Lalle haƙiƙa shekara kwana ce.
A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024, sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa.
Shekaru 45?
Shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC.
Kamar kullum wannan karon ma mun sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu, domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare.
Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu,
zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam,
da kuma dandalin ƴan jarida.
Lokutan muna nan ba su canja ba,
haka ma mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba.
Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA.
Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukan mu na internet, tare da sabbin shafuka na duniyar Amurka da tafiya mabudin ilimi, har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwar al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya.
Sashen Hausa na muryar Amurka, majiya kwakwara ta yaɗa labarai da rahotanni.
Ku kasance tare da mu a koda yaushe, domin biyan bukatunku shi ne muradinmu.
To madallah, yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
To a takaicen, sojojin Isra'ila sun kai wasu sabbin hare-haren jiragen sama a fadin zirin Gaza, yayin da a yau kuma ma'aikatar lafiyar Gaza wadda Hamas ke tafi da ita ke cewa Isra'ila ta halaka mutane sama da 130 jiya. Majalisar Dinkin Duniya yau Litini ta yi kiran da a tanadi dala biliyan 4.2 saboda samar da kayan agaji ga mutanen da ke fama da matsalolin da ke da nasaba da yakin da aka shafe kusan shekaru 2 ana yi a Ukraine, da kuma miliyoyin 'yan gudun hijira waɗanda suka tsere daga wasu ƙasashen da ke yankin. Kasar Koriya ta Arewa yau Litini ta ce ta gwada cilla wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango mai kuma amfani da daskararren makamashi, wanda kuma ke iya matukar gudu a ci gaba da kokarin kirkiro makamai masu inganci da kuma da ake wuyar gano su don fuskantar Amurka. An rantsar da mai ra'ayin sassauci Bernardo Arevalo a matsayin shugaban kasar Guatemala yau Litini, bayan da wasu 'yan majalisar dokokin kasar suka janyo jinkiri na tsawon sa'o'i.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Zamu sake dawa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙa shafukanmu na Facebook da X wato Twitter. In za mu da Dan Ibrahim Kalmasi Garba da ya ci na gabatarwa da Fiona Wamayi Nan Dudu da ta haɗa shirin sa injiniyan mu Rob Nima Mahmud. Na lura nake cewa mu tara shirinmu na dare.